Lekana da laita kazo kazauna. Embaka da laita kar kazauna. Lekana da laita zo ka kunna. Embaka da laita me za ka kunna. Laita. 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 Duk mai laita ya zo ya kunna. Laita. 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 Duk mai laita ya zo ya kunna. Yeah, show me your lighter. Zan baka Corolla. Love ne zan baka kahura. Wanda zai iya ya zo mu zauna. If your head can't contain,
sai ka bar nan.
Sai gari ya waye,
za mu bar nan.
We go pass out with the light out. If they're not done, we go do so.
Hermana,
Hermana, Hermana. Lighter. 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 Take my lighter, ya zo ya kunna. Lighter. 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 Take my lighter, ya zo ya kunna. Yeah. They want use jazz and blow. Me, I want use God and blow. Yeah, yeah, 5-0, yes, I'm a draw. Me and Ekusi, I had at the draw. I go sit down, light my ganja, smoke all my matter and blow. I go shoot my shot and go. I go use my pen and draw. What and the zamo shigamo jegun show. I go jamuche just go slow. Ana rana ana snow. My head they do like come and go. Yekana da laita kazo kazauna. Yembaka da laita kar kazauna. Yekana da laita zo ka kunna. Embaka da laita me za ka kunna. Lighter. 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 Take my lighter ya zo ya kunna. Lighter.